بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول ياك الله سبحانه وتعالى دي ساكي حد أمو وأن سافيا تلي تنين شدة قوتن ذو القاعدة شكرة دبود إليهود إليهود دبيرت هجرة منزو صلى الله عليه وسلم wanda kuma ita ce daya ga watan 9 shekara ta 2014 lissafin miladiya. A ci gaba da karatun mu na littafin Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaitan. Muna cikin karatun abinda Malam Ibn Taymiyyah ya ambata mana na misalai akan karamar waliyai. Haka ne ko? Da asalin dalilin da yasa ya fara dama darasin yana bayanin cewa su waliyan Allah masu tsoron Allah su ne waɗanda suke koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma Allah yana karrama su da karamomi. Waɗannan karamomi ci gaba ne na mu'ujizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To mun ji wasu daga cikin karamomin sahabbai, ba kuma ƙare ba ko da ke mun shigo wasu daga cikin tabi'ai. Yau muna cikin karamomin tabi'ai ne. Za mu tashi inda yake وجرى مثل ذلك هو لأبي مسلم الخولاني. أكون بعون الله أبو مسلم الخولاني. إلو من أبو شيما ديا أمبتا دمالمي أمبتا دنغنى دا الألاء الحضرمي ابن الحضرمي توشيما يفعلو غليشي. منين أبو ياتي الذي ألقي في النار واندا أكا جيفا شاوتا فإنه مشى هو ومن معه min al-askar. Ya taka wutar yayi tafiya da shi da waɗanda suke tare da shi daga cikin sojoji. Ala dijila wa hiya tarmi bil khabath. Ba wannan wutar ba kai, wannan labari ne daban. Zamu zo mu ji yadda aka jefa shi a wutan. Yanzu nan zancen da yake shine wata rana suna tafiya tare da sojoji, ya taka ruwan dijila ya tsallake. Dijila wani ruwa ne daga cikin ruwa guda biyu, muna ji ana cewa dijila da furat sune ruwa guda biyu da suka ratsa cikin garin Baghdad ko Iraki. Shi yasa ake kiran abin nan garin Iraki asali ana ce masa Biladur Rafidaini, Rafidaini da Dalu, ba Rafida ba, Rafida, saboda ruwa guda biyu da suke tafa tare da juna, haka ake kiran su. To da Dijila da Furat ake nufi. Shi yasa tsohon sunan Iraki ake ce mata Mesopotamia, saboda wannan abu shine asalin sunan garin da ruwa guda biyu ke tafe ya ratsa shi. To wannan dai sunan ɗaya daga cikin ruwayen ne ko kogin. To sai ce wa hiya tarmi bil khashabi min muddiha, tana jifa da itatuwa saboda karuwa da ta yi. Ma'ana idan aka yi ruwan sama, ruwa ya karu, mun san yakan je ho wasu abubuwa waje, ambaliya. Yawwa, to shine ce thummal tafata ila ashabihi faqala, ya juya ga sahabbansa yake cewa tafqiduna min mata'ikum shay'a, wani daga cikin ku ya rasa wani abu nasa ya bata. Ma'ana kamar wani abu ne nasu garin tsallakawa, wani abu ya lalace, sai aka koro. Ma'ana ruwan ya rika da ya ambaliya ya turo musu abubuwa waje, sai ke tambaye su wani daga cikin ku ya rasa wani abu nasa ya bata bai gani ba. Hatta da'u Allah, har sai da suka roƙi Allah subhanahu wataala azza wa jalla fihi, a wannan ruwa. Fa qala ba'dhum, sai sashen su yace masashi, faqattu mikhlatan, ni na rasa yar jakata. Mikhlatan wani dan net ne da mai noma in yasa Laraba suna da wannan abun, yakan sa kayan sannan amfanin gona a ciki kamar yar jakata zai rataya. To sai wani yace shi ya rasa wannan yar jakata sa. Fa qala, sai yace ittabi'ni, biyo ni. Fatabi'ahu, sai ya bi shi. Fawajaduha, sai suka same ta. Qad ta'allaqat bi shay'in, ta makale da wani abu. Fa akhadha, sai ya dauke ta. Wa talabahu, to ga kissar wuta din nan. Sai ce wa talabahu al-aswadu al-ansi, akwai mutumin da ya taba da awar annabci lokacin can baya da muka yi darasi akan abin da shafi waɗanda suka yi da awar annabci, in ba ku manta ba, ya kai shekara yanzu ko? A cikin dai wannan littafi akwai wani ana ce masa al-aswad al-ansi, mutumin Yaman, shi ma yayi da'awar cewa shi annabi ne. To yace lamadda an nubuwa, yayin da yayi da'awar wannan annabcin, faƙala lahu da abu muslim al-qaulani ya ƙi yadda da shi a matsayin annabi to sai ya zo ya ce wa abu muslim al-qaulani a tashhadu anni rasulullah ka shaida cewa ni manzon Allah ne qala sai ce ma asma ce ba na ji mana wannan maganar ban san ma kana yin ta ba qala sai ce a tashhadu anna muhammadan rasulullah yace ka shaida da cewa manzon Allah sallallahu muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam qala na'am ce wannan kan tabbas na yadda fa amara binarin sai ce a hura masa wuta shi mai da'awar annabci a rura masa wuta ta ruru fa ulqiya fiha sai aka jefa abu muslim al-qaulani a cikin wannan wuta din fa wajaduhu qa'imun yusalli fiha ana zuwa wannan wutar sai aka same shi a tsaye yana sallah a cikin wutar bata kona shi ba bata yi masa komai ba sai ce wa qad sarat alaihi bardan wa salaman ta zama masa sanyi da aminci ba abin da ya same shi wa qadima almadinata ba'da mautin nabiy sallallahu alaihi wasallam to shi bai zo madina ba sai bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu umaru bainahu wa bain abi bakrin as-siddiq umar da ya ji labarin sa sai ya zaunar da shi tsakaninsa da abubakar suna zaune ga shi ga abubakar da sai sai abu muslim al-qaulani ya zauna a tsakaninsu wa qala shine umar yake cewa alhamdulillahi alladhi lam yumitni na yabawa Allah na godewa Allah wanda bai kashe ni ba hatta ara ko uriya min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai da aka nuna mini daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man fu'ila bihi kama fu'ila bi ibrahim khalilillah yace Allah na godewa Allah da bai karbi raina ba har sai da ya nuna mini wanda aka yi masa irin abin da aka yi wa annabi ibrahim khalilillah kun san kuma me aka yi wa annabi ibrahim wannan zahirin alqur'ani yanan sai yace wa wada'at lahu jariyatun as-summa fi ta'amihi wannan wata kissa ce kuma har yanzu mun ji da kissa biyu a kansa ta uku wata rana wata kuyanga ta sanya masa dafi fi ta'amihi a cikin abincinsa falam yadurruhu haka ya ci ya koshi ya tashi ba abin da ya same shi Allah ya hana dafin yayi aiki mun ga dai wannan na nuna Allah fa shine komai shine mai yin komai duk abu a hannunsa yake to shine sai yake cewa wa khubaybun haka ne wa khabbabat imra'atun alayhi zawjatahu wata mata ta zuga mijinta a kansa haka kawai cewa yayi mata wani abu fada'a alaiha fa'amiyat yayi mata addu'a sai ta zama makauniya ta makance waja'at thabitun haka ne ko na'am watabat kai ko waja'at watabat fada'a laha faraddallahu alaiha basaraha tazo ta tuba tace da Allah ya yafe mata kuma yayi mata addu'a kuma idan ya dawo wannan din menene karama ce da Allah madaukaki yayi masa wa kana amir ibn abd qais ga kuma wani shi kuma nan tabi'i ne a zamanin Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu shi kuma amir ibn abd qais sunansa shine bawan Allah da na taba ba ku labari akan wata munasaba kuma gashi nan shi ma nan mallan ya ambace ta zamu zo mu ci yace ya akhudhu ata'ahu gashi yana karbar kyautarsa da ake bashi daga cikin abin da ake bashi na wato ganima ko daga gwamnati na baitul mali da ake raba wa talakawa yace alfay dirhamin dirhami 2000 ake bashi fi kummihi haka yake dauka sa hannun rigarsa dirhami 2000 nan kudi ya tafi da su gida wama yalqahu sa'ilun fi tariqihi illa ataahu yana haduwa da mai tambayarsa wato matalauci mabukaci duk wanda ya hadu da shi sai mai ka masa kawai sai ya bashi baki ɗayan abun sai ya tafi bi gairi adadin ba tare da wani lissafi ba thumma yaji'u ila baitihi sai ya zo gida fala ya taghayyaru adaduha wala zinatuha amma in ya dawo gida ya duba sai ga yadda aka bashi nan haka suke bayan ku ya bayar ba abin da ya rage a ciki wazinuha me na fada zinatuha ko wa wazinuha ne wala waznuha, yace fala ya taghayyaru adaduha wala waznuha, la adadin na su waɗannan dirhamai, la kuma wazani nauyin, in an gwada ba abin da yake raguwa haka yake. Wa marra bi qafilatin qad habasahum al-asad, wata rana ana tafiya nan duk ya takaita labari ne, in ka je cikin siru alamin nubala yana nan malam zahabi ya kawo wannan kisoshin nasa da yawa sun mafi wannan sosai, har wata rana yana cewa an kawo shi kara wurin sayyidina Uthman cewa an ji labari, wai an zo gabansa an ce masa kai ai an irin ibadan nan taka annabi Ibrahim ma bai fika ba, yayi shuru bai ce komai ba, kuma an ce ya ki auren mata har ya mutu bai aure ba. To shine aka je aka shi kara gun sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ya ce mun ji an ce kaza dangane da kai, kuma har a ce kai a ce maka annabi Ibrahim bai fika ba, kai shuru baka ce komai ba. Sai ce dalilin shuru na shine mamakin mutanen ne ban mamaki, ai ni na so a ce annabi Ibrahim da za a ce ni ne kasar da ya taka, kurar da ya taka da kafarsa, a ce ni ne ita, da na fi son haka ma da a ce ni ne wannan da kuke gani. Ice shurun da nayi mamaki mutanen suka ban, shi yasa ban ce komai ba. Ice to mata kuma da aka ce ka ki aure fa? Sai ce to wallahi shi ya duba yadda yake zamansa yana ibada, in aka ce ya aure kuma ya samu da zai shattata masa tunanin duniya, dan dole ya bashi haƙƙinsa, domin dole ne ya bawa dan haƙƙinsa na kulawa da tarbiyya da me, to wannan kuma zai rage masa wani abu na lokacin ibada, shi yasa yace shi ya haƙura sai ya tafi ta ibada. To nan a lokacin su ne aka fara samun irin wannan zuhudu mai irin wannan daukar dimension din, kamar da kuna ji kullun ana ambatawa daga tarihin yadda zuhudu har yazo ya zama irin abin da ake gani, har ya fita daga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda aka sani. To ga wannan kissar shi kuma, ko ita kuma, yace wa marra bi qafilatin qad habasathumul asad, habasahumul asad, akwai wata tawaga tana tafiya daga masu fataushi, sai zaki yazo tsaya gaban su suka rasa yadda zasu zaki. Faja'a, shi wannan bawan Allah Amir ibn Abd Qais yazo, hatta massa bi thiyabihi al-asad, har yasa tufafinsa ya shafi wannan zaki. Thumma wada'a rijlahu ala aqibihi, yasa kafarsa a gundin wato abinin kugun gefen baya na shi wannan zaki din ko kafafinsa. Wa qala, sai yake cewa innama anta kalbun min kilabir rahman, kai fa kare ne daga cikin karnukan Allah mai rahama, ma'ana Allah ne ya halicce ka. Wa inni astahyi an akhafa Allah an akhafa shay'an ghayrahu, yace ni ko wallahi ina jin kunyar a ce na ji tsoron wani abu wanda ba Allah yake ba, ba Allah bane shi, ma'ana ya gaya wa zakin kai zaki bana tsoron ka, dan shi yana fadar cewa shi tunda yake bai taba tsoron wani abu ba ban Allah ba, tsoro dai komai kun ga wannan wani abu ne. Kasancewar a cikin tsoro ana kasa shi kashi biyu, akwai tsoro na dabi'a, shine ka tsoraci abin da zai halaka ka, ka gudu, wannan za a kira shi rashin tauhidi, ba rashin tauhidi bane. Yawa tsoro kuma na Allah a matsayinsa na mahalicci, komai a hannunsa yake, ba mai iko sai shi, ka ji tsoron azabar da zai maka in ka saba masa, shi kuma wannan shi ma addini ne. To shi gaba ɗaya tsoron na duk abin ma da zai tsorata shin ba yayi, kawai yace shi ba zai, tunda Allah ya ce khaufu, to shi khaufun ba zai tsorata kowa ba sai Allah, har na ɗabi'ar yace ba tsoron kowa, duk abin da za a zo sai a zo a yi masa. To kuma Allah subhanahu wa ta'ala saboda yaqininsa a wannan babin sai kare shi, mun san shi duk ita wannan harkar yaqinin nan shine komai a cikinta, duk abin da kake da yaqini a kansa sai Allah ya ce to ai shikenan bari mu barka hakan, sai Allah ya fifita shi ya karrama shi da wannan rashin tsoron, saboda Allah ya dubi girmama shi da ya ce ba tsoron kowa sai shi, to har tsoron ɗabi'ar sai ya cire masa shi, kuma ba abin da zai same shi. To ta wannan babin ne sai cewa shi wannan zaki kai fa kare ne daga cikin karnukan Allah mai rahama, kuma ni ina jin kunyar a ce na ji tsoron wani abu wanda ba Allah ba. Wa marratil qafila, wannan tawaga ta kama hanya ta wuce tsaf, ba abin da ya shafi kowa daga cikin su. Wada Allah ta'ala an yuhawwina alaihi at-tuhura fi shita'i, wata rana yayi addu'a shi wannan dai bawan Allah cewa Allah ya sauƙaƙe masa tsarki yin alwala ko wanka fi shita'i lokacin tsananin sanyi shita'i shine sanyi mun san hunturu yadda alwala ma wata ran wahala ne ita to sai roki Allah cewa Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙe masa alwala da wanka a wannan zamani na irin wato sanyi fakana tunda yayin wannan addu'a sai ya zama yu'ta bil ma'i lahu bukhar kawai sai gashi ana zuwa masa da ruwa ruwan hadda tiriri ruwan zafi kenan ana zuwa masa da shi a aje masa inda duk zai alwala sai ya same shi haka kuma ya alwala ya tashi wani zai fara cewa kai wannan abin kuma ya wuce da wallahi ya dace da Allah ba maganar wasa bane duk wanda ya yarda da Allah subhanahu wataala haka zai addu'a kuma Allah ya karba wannan baya waɗanda suke sabawa Allah yau a kalli abun banza a kalli abun wofi a ci haram a ci menene komai yazo gaskiya ba samu irin wannan abun ba shi yasa da wahala ka samu irin wannan abun a wani zamani irin namu na ƙarshen nan Allah subhanahu wataala kawai ya kyauta to shine sai yake cewa menene wada a rabbahu an yamna qalbahu min ash-shaytan to taran ya roki Allah cewa Allah ya hana masa shedan yayi tasiri a zuciyarsa wa huwa fi salati in yana cikin sallah falam yaqdir alaihi amma wannan bai samu iko akan haka ba ma'ana Allah bai bashi wannan amsar ba ma'ana ko kuma kai ya zama cewa shedan ba zai samu iko akan sa ba kuma Allah madauki ya amsa masa me yake nufi anan shi yasa wata rana kamar da az-zahabi ya kawo isar yana cewa wata rana an tambaye shi kai kuwa kana zancen zuciya a sallah sai ce shi dai abu da yake abu biyu yake tunawa shine cewa yana gaya wa ran yaji tsoron azabar Allah kuma yana gaya wa ran yaji tsoron tsayuwa a gaban Allah yace banda wannan abun biyu ba abin da ke zuwa masa in yana sallah tunda ya roki Allah subhanahu wataala akan wannan addu'a cewa Allah ya raba shi da shedan a sallar sa wata to mun gama da kissar Amir ibn Abd Qais kamar da muka ji abubuwa da suka shafe shi wannan duk misalai ne da malamin ki kawo dangane da karamar waliyye kuma idan mutum ya duba littafan da ake rubutu akan wannan harkar in ka duba akwai littafin wannan karamatul awliya na malam Al-Lalaka'i a cikin sharh usul i'tiqadi ahli sunna wal jamaa ya kawo juzu'i na biyar dinsa karamatul awliya ne zaka samu waɗannan abubuwa da riwayoyi wasu ingantattu wasu ba ingantattu ba sannan ka duba hilyatul awliya na al-Asfahani shi ma masdari ne dake kawo waɗannan kuma shi ba akan hanya ta sufai masu shatahat ba duk da ya kawo abubuwa wasu su ma sun inganta da yawa kuma akwai wanda ba su inganta din ba sannan ka duba tarjumar kowanne ɗaya daga cikin su daga cikin magabatan zaka samu a cikin littafai na tabaqat da kuma tarajim kamar su siyar alamin nubala kamar yadda ambata mana to sai kissar al-Hasan al-Basri shi dai al-Hasan al-Basri mun san shi ɗaya daga cikin tabi'ai shi ma yace wata ghayyaba al-Hasan al-Basri an al-Hajjaj wata rana al-Hasan al-Basri Hajjaj yana neman sa za a kama shi sai ya buya yana gidansa fa dakhalu alaihi suka shigo gidan su sojojin Hajjaj mun san dai waye Hajjaj suka shigo gidan 6 maratin sau 6 ana shigowa gidan fada Allah azza wa jalla ya roki Allah subhanahu wa ta'ala falam yarahu haka suka fita basu ganshi ba yana zaune kuma a gidan Allah ya hana su ganshi wada'a ala ba'd al-khawarij kana yu'dhihi akwai daga cikin khawarijawa yan tawaye masu kawo tashin hankali da kafirta musulmi kana yu'dhihi yana cutar da shi al-Hasan al-Basri yayi masa addu'a fa kharra mayitan taki a gurin ya fadi ya mutu shi wannan bukharija wannan abin da shafi al-Hasan al-Basri kenan duk dai misalai yake kawo akwai wani kuma silatu ibn ashyam shi kuma mata farasuhu yana tafiya wata rana sai dokin sa ya mutu wa huwa fil ghazwi yana cikin halin ana halin yaki an tafi yaki dokin sa ya mutu fa qala sai yace allahumma la taj'al li makhluqin alayya minnatan kun ga tauhidin sa shi kuma kun ji me ya roki Allah cewa ya Allah kar ka sanyawa wani makhluki ya zama yana da wata baiwa da zai mun gori a kanta a bani aran doki har wani ya iya faɗin labarin wata rana lokacin da aka yi kaza ni na bashi man aron kaza shine minna wani ya ji yana da baiwa a kanka ya taɓe maka kaza to sai roki Allah shi ya Allah kar ka ba da dama ai min wannan wada Allah azza wa jalla fa ahya lahu farasahu ya roki Allah ku Allah sai dawo da ran dokin nasa wannan sai cikin kisoshi mashhurai ya hau dokin kuma aka ci gaba falamma wasala ila baitihi yayin da ya dawo gidansa qala sai ce wa dansa ya bunai ya kai dana khudh sarjal faras dauki siddin wannan dokin fa innahu ariya domin ku dokin ariya ne na aro ne ma'ana me yake nufi da aro Allah ne bashi aron dokin amma asalin sa matacci ne lokacin ajalin sa ya riga don haka aro kai aka bashi ya dawo gida saboda zai koma inda ya fito ma'ana lahira me yake fada to yana fadin wannan fa akhadha sirjahu sai yaron ya dauke sirdin fa matal farasu doki ko ya fadi ya mutu dama aro aka ba da shi har yazo inda zai biya bukatar sa mun fahimci zancan waja'a marratan wata rana ya ji yunwa bil ahwaz a kasan ahwaz bangare ne na wata kasa fada Allah azza wa jalla ya roki Allah subhanahu wa ta'ala wastat'amahu ya nemi abinci Allah ya bashi abinci saboda tsananin yunwa da ya shiga nan ce ja'a bil aini ma'ana ya shiga halin yunwa fa waqa'at khalfahu dawkhalatun sai ga wani dan buhu na kaba shine dawkhala dawkhala ana nufin zimbil kamar wata leda budaddiya amma ta kaba kamar dan kwando dai na kaba sai gashi ya fado a bayansa kawai Allah subhanahu wa ta'ala ya sako masa ratbun kuma gashi binnan danye fa kabar ba wai sabuwa ba ba busasshiya ba ma danyar kaba take a gun aka zo masa da ita fi thawbin haririn ko fi thawbi haririn a tufa kuma ta alharini aka zo da abun aka aje masa fa akala tamra yace dabino wa baqiyat thawbu ya kuma wato bar wannan tufar inda zaujatihi wato a wurin matarsa wato tufar ta alharini ya bar ta wurin matarsa ta zauna zamanan har wani lokaci mai tsawo tana nan ana amfani da ita kaga kenan ba wani abu ne na rufa'ida ba da na rufa'ida ne wannan abin da sai ya kawo mana wannan kenan da abin rufa'ida ne yana komawa gida kuma sai Allah lalata abin yawa kila ma kafin komawa gida domin shi da ma rufa'ida a ina yake yi masu rufa'idan suna yi ne a gaban mutane dan su yaudari idan mutane mutane su ga cewa abu kaza da gaske ne alhali ƙarya ne dan haka yana barin wurin shikenan masu kudin ƙarya da suke yi na bogi za su yi mutane su ga kudi biryar amma yana barin wurin sai ya zama ganye ko takarda ya koma asalin abin da aka yi da shi to abin da ba na rufa'ida ba ko na karama Allah madauki sai bar shi sai bar masa wannan tufafin na alharini bayan ya ci abin da aka kawo masa na dabino ya koshi waja'ahu al-asadu wa huwa yusalli fi ghaydatin min layli shi ma sun yi karo da zaki kamar Amir ibn Abd Qais wata rana yana cikin ibada fi ghaydatin a wata duhuwa ta daji shine ghayba wuri da ya zama yayi duhu saboda bishiyoyi a cikin daji to yana cikin wannan sai ga zaki ya zo masa shi kuma yana sallah a cikin dare ya ci gaba da sallar sa bai kula shi ba falan ma sallama yayin da ya kare yayi sallama qala lahu sai ya ce wa zakin utlubur rizqa min ghairi hadha almawdi je ka nemi arziki a wani gurin ba nan ba fa wallal asad wa lahu za'irun sai juya baya yana gurnanin sa shi zakin kuma ya kama hanya ya tafi to yanzu kai ne inda kai ne a ce ga zaki kana sallah me zai faru to ciki fal tsoro tsoron abun duniya ma tukuna in kana tsoron abun duniya ma dama shi kansa wannan wani abu ne me yasa wannan fa bari dan mana wani zance abubuwan nan me yasa muke mamakin su ba abun mamaki bane kasancewar kamar da na ambata mana dazu karfin yaqini da yadda da Allah da wannan imanin da kuma taqawar ita ke sa mutun ya samu wannan batsayi Allah ne ya dubi zuciyar waɗannan mutane ya san da gaske suke yi abin da suka faɗa ne yanzu ku duba sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala an saboda karfin tauhidi yana tafiya akan doki ko raqumi bulalarsa da yake dukan raqumin ya kada shi da ita sai ta fado kasa sai tsaye da raqumin ko dokin ya sauka ya dauki bulalar ba zai ce kai wani mai komun ba me yasa ba wai saboda yin hakan bai halatta ba amma saboda shi ya ce bai yadda ya nemi wani dan adam ya masa wani abu ba kun ga wannan abun ba wai bai halatta ba amma saboda karfin yakinin sa shi baya son ya kaskanta abun dan adam sai dai ya zama cewa Allah zai nema ya masa komai misa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana ka roki Allah ko da kafar takalmin ka ce dai ta tsinke ka roki Allah akan wannan abun kaga ka san dai gumba duku zaka ji a dinke maka to amma ka roki Allah a komai naka ka sa Allah a ciki ka roka sai ga Allah madauke yana yassare maka abu amma kullun kana yin abu kana tuno wani dan adam ai wani zai taimaka min in na shiga kaza ma akwai wani in na shiga matsala wani zai wallahi sai Allah ya barka da wani zan kai ta shan wahala amma ka dogara ga Allah to irin wannan halin shi yasa Allah madauke yake ba waɗannan bayan Allah karama ai ba kuma ta hadisin mutum 70,000 da zasu shiga aljanna ba tare da hizabi ba tare da azaba ba shi me ya sababin sa shi da aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya fito ya bar su suna ta tattaunawa wannan yace irin su wane ne wannan ce irin su wane ne dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito me yace musu humul ladina la yastarquna wa la yaktuna wa ala rabbihim yatawakkalun sune wadanda ba sa abin neman ai musu ruqya ba saboda ruqya bata halatta ba mutun ye karatu in ba shi da lafiya akan abinda yake ciwo ko yayo wani ya halatta amma in ka nemi azo ai maka ai kaga aiki ka sa wani to su saboda karfin yakini ba za su yi komai ba ma ba sa sakiya ba sa komai sai su zauna wannan ba wai dan magani bai halatta ba ya magani ya halatta amma su sai su ce kai Allah ne mai sa wannan cutar kuma shi zai cire mu wannan yakinin da Allah zai gani a zuciyar su sai ya zama ya wadatar da su kuma ya warkar da su kuma har ya sa su aljanna wannan dan haka lamari na walittaka magana ce ta yakini da karfin yadda da abu in baka yadda ba to baka taba ganin wannan abun ba kuma dama dai kamar da Amir ibn Abd Qais ya faɗa a kissar sa yake gaya ma wani cewa kai da kai hakan gwada Allah kai to kar mu gwada Allah mu yadda da Allah a komai to Allah shine zai sa mana wannan abu ya gudana domin dama shi wali ba shi ke sawa kansa wannan karamar ta zo ba in ka yadda da Allah Allah ne zai sa maka karamar sai ka zama duk inda wani abu ya faru sai ka ga ya fidda kai daga wata damuwa ko kuma mutane su fa'idanta da kai ta hanyar da Allah madaukaki yake so Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana zunuban da suke hana kaiwa wannan matsayi la ilaha illallah ta sayyidi falam ma sallama qala lahu utlubu ar-rizqa min ghairi hadha al-mawdi' fa walla al-asad wa lahu za'ir wa kana sa'id ibn al-musayyib to ga kisar sa'id ibn al-musayyib da malamin ke cewa akhir al-mutaqaddimin ko saboda shine shugaban tabi'ai nan ce akhir al-mutaqaddimin ana fin sahabbai bayan su shine irin su suka fara zuwa manya ne a cikin tabi'ai to sa'id ibn al-musayyib a fi ayyamil harra a shekarun da aka yi fitinar harra fitinar harra ita ce zamanin yazid ibn muawiya lokacin da ya aika mutanen madina su yi masa mubaya'a suka ki ya turo mutane aka yi ta'adi a madina to wannan shine fitnatul harra to a wannan shekaru shi sa'id ibn al-musayyib lokacin da aka yi wannan cikin wannan shekarar da aka yi wannan fitinar yasma'u al-adhana min qabri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana jin kiran sallah daga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku manta shi daga cikin baiwar da Allah ya masa dan malamin bai kawo ba anan gurin shine maganar sallah shine fa wanda a madina ya rayu a madinan nan sai da ya shekara 40 ba a tabbata da iqama ba ya cikin masallaci ba shekara 40 kai ko ya za Allah bai yadda da wannan ba shekara 40 ba a yi iqama ba sai face yana cikin masallaci kai yanzu sati guda zai wahala ka samu wanda zai wannan ba sati ba salloli biyar na wuni daya a ce an tada su kana cikin masallaci da wahala zaka samu mutane yanzu wani ya samu wannan ko in ce to wannan da dakila da sauki a gun wasu tunda da ladan na ciki ko alal aqalla shi zai zo kira sallah, to bayan sa akwai kuma wasu, Allah maduke saka musu da alheri. Amma a ce dai an tada iqama yana masallaci shekara 40, to haka Sa'id ibn al-Musayyib yake. Don haka yana zaune a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba kowa a masallacin daga cikin kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai rika jin kiran sallah. Wannan menene? Ita ma karama ce daga cikin karamomin waliyai. To shine sai yake cewa fi ayati awqatis salawati wa kana al-masjid qad khala, lokacin masallacin ba kowa shi yana zaune shi kadai, kowa ya tafi gida sai ya ji kiran sallah. Falam yabqa ghayruhu, lokacin ba kowa ban da shi. To wannan Sa'id ibn al-Musayyib ke. Wani zai ce to lalle dai Ibn Taymiyyah nan da ake suka baya san waliyai, ya yake kawo waɗannan karamomin a cikin littafin sa? Wani Ibn Taymiyyah yake kawo fa akan waliyai. Don haka maganar ana tuhumar su Ibn Taymiyyah da dalibansa da makarantarsa ba sa san waliyai, kun ga ƙarya ake muku. Ibn Taymiyyah nan dai da ake faɗa shi ne mai kawo wannan kisoshin, kuma a matsayin ya yadda da su. Ba ma wannan ba, za mu zo mu gani nan gaba bayan ya ƙare misalan inda ya kawo cewa kai shi yana da madalin littafi. Ibn Taymiyyah yana da littafi sunansa Qa'idatun fil Karamati, ƙa'ida akan ma'ana principles, dokoki, ƙa'idoji dangane da abin da ya shafi wato karamar waliyai. Allah ya kyauta. To ga wani kuma, wa rajulun minan nakhai, wani mutum daga cikin ƙabilar An-Nakha, da ake cewa An-Nakha'i. To wani mutum ne daga wannan ƙabila, bai ambaci sunansa ba anan, namijinka ban sami sunan nasa ba. Yace kana lahu himarun, Ibn Taymiyyah ce wannan mutumin yana da jaki. Famata fi tariqi, shi ma jakinsa ya mutu a hanya. Faqala lahu ashabuhu, sai abokan tafiyarsa suka ce da shi, halumma natawazza'u mata'aka, ka zo mana mu katanta na kayan naka, mu rarraba, wannan ya dauki wannan, wannan ya dauki wannan, wannan ya dauki wannan, shine ma'anar natawazza'u mata'aka, kayan naka wannan ya dauka kaza, wannan ya dauka kaza, tulunka wannan ya dauka, wannan ya dauka, tunda jakinka ya mutu. Faqala lahum amhiluni hunai'atan, ku saurara mini dan wani lokaci kadan. Thumma tawadda'a, sai aka ga yayi alwala. Fa ahsana alwudu'a, yayi alwala mai kyau. Wa salla raka'ataini, yayi sallah raka'a biyu. Wada Allah ta'ala, ɗaya roƙi Allah maɗauki. Fa ahya lahu himarahu, sai Allah ya rayar masa jakin, yace jaki ya tashi, jaki ko ya tashi. Fa hammala alayhi mata'ahu, ya ɗora kayansa a kai aka tafi. Walamma mata uwaysu, wannan shi ma iya zancensa kenan, tunda Ibn Taymiyyah yana kakkawowa ne kawai haka. Akwai Uwais Al-Qarni, wannan bawan Allah shi kuma shine Uwais Al-Qarni, har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bawa sahabbai labarinsa tun kafin ya zo, shi ma yana cikin tabi'ai ko mukhadramai, sun rayu zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma basu hadu da manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Mutum Yaman ne shi ma. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan akwai wani mutumi zai zo, Uwais Al-Qarni yana cikin manyan mutane masu da'a ga iyayensa, in ya zo ku nemi a yi muku addu'a. Shine sai dan Umar da ya ganshi ya makalkale masa, yace bazan kyale ka ba sai kai min addu'a, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mun ganka kai mana addu'a. Wannan kisar mun wuce ta a baya ko in ba ku manta ba. To Uwais Al-Qarni yayin da ya mutu, wajadu fi thiyabihi akfanan, shi da ya mutu sai aka zo aka samu likafani a cikin tufafinsa. Saboda me? Kar a buƙaci a ce aje a nemo masa likafani har a bada labarin cewa lokacin da ya mutu ma wane ne bada likafani. Ku duba ku gani ƙarfin yaƙi ne. Mun san yanzu mafi yawan mutane suna rasuwa ba zancen tattalin likafani, sai ka ji an ce ai wane ne ya taimaka, la'alla ma wanan nan wata rana har yayi wa 'ya'yansa gori, ne lokacin nan da baban naku ya rasu ai kaza da kaza da kaza. Ana yin wannan, wasu suna yi. Wannan kuma abu ne da ba shi da kyau, bai halatta mutum ya irin wannan abu ba. Ko gori dama asali, ko mutum ya mutu ko bai mutu ba, haramun ne a masa gori. Kai kyauta kai gori, tana bata sadakar da kai. Amma dai na faɗi wannan ne misali kawai, ana yi ba wai lalle kowa yana yi ba. To irin wannan lokacin da Uwais Al-Qarni ya rasu, kawai sai aka bu a cikin tufafinsa, sai aka samu likafaninsa an kawo an aje. Lam takum ma'ahu qablu, lokacin kafin ya mutu babu likafani, ba wai likafani da ya aje shi da shi ba, shi ya aje kayansa ba, a'a kafin ya mutu baya jikinsa, amma da ya mutu an zo daukar sa sai aka sami likafani a jikinsa. Wa to kari ma bari ku ji, wa wajadu lahu qabran mahfuran, da aka tafi da shi makabarta sai aka samu kabarin an riga an tona a tone aka samu kabarin a fihi lahdun hadda lahd kuma fi sakharatin a cikin wani kogon dutse aka samu fadafanuhu fi kawai suka aje kayan nan ne wurin sa kawai suka juyo suka tuku an riga an kitsa masa komai bayin Allah in Allah ya yarda da su haka lamarin su yake wa kaffanuhu fi tilkal afwab suka kuma yi masa likafani a cikin wannan abubuwa ko yankin kyalle da suka samu tare da shi ne likafani wannan shine Uwais al-Qarni wa kana Amr ibn Uqbata ibn Farqad ga wani kuma Amr ibn Uqbata ibn Farqad shi kuma kana yusalli yawman fi shiddatil harri wata rana yana sallah a cikin tsananin zafin rana zafin rana mai tsanani yana sallah a ciki fa adallathu ghamamatu kawai sai wani gajimare yazo daidai kansa sai ya masa inuwa yana cikin sallah saboda kada ya samu wannan wahala din wa kana sab'u yahmihi kai har namun daji ma suna kiwon suna gadin sa kada wani abu ya same shi wa huwa yar'a rikabu ashabihi lokacin da ana tafiya ne shi wannan da zasu yi tafiya gashi nan kamar yadda ya kawo isi li annahu kana yashtaritu ala ashabihi fil ghazwi annahu yakhdimuhum shi irin bayin Allah nan ne idan za a yi tafiya za a yi gungu sai ya ce wa abokan tafiyarsa zan tafi tare da ku amma da sharadin duk inda aka zo ni zan muku hidima in an buƙaci hidima ni ne zan yi ni ne mai soyo muku abinci ni ne mai ɗebo muku ruwa ni ne mai kaza kun yadda sai sun yadda sannan ya shiga cikin su ya tafi idan ba su yadda ba sai ya ce to ku je sai je nemo wasu mutanen to ana cikin haka sai a zo inda za a kwana in an yi zango ai ana buƙatar mai gadi saboda yan fashi da sauransu to shi zai zo ya zauna dabbobi namun daji ma za su zo ba wai suna gadi shi yana gadin kada dabbobin su zo su taba mutanen sa ba a'a dabbobin suke gadin su kada wasu su zo su taba su saboda shi yana tare da su kun fahimci wannan tasa kisar wannan ita ma karamar da shi kuma Allah subhanahu wataala yayi masa kenan mu yanzu kana tafiya da ƴan uwanka baka so a rena ka ko Amir ibn Abd al-Qais din san da muka wuce shi ma haka yake kamar da Zahabi ya ambata asiyar a cikin issasa ne nake gani yana cewa shi dama bincike yake in za a yi tafiya sai sai kun yadda in na shiga cikin ku ni ne mai hidima duk abin da kuke bukata ni zan yi da gadi da ɗiban ruwa da siyo abinci da komai baya kallon shekarunsa baya kallon waɗanda zai tafi da su din ya fi su ko ba su fi shi ba mu kun ga ba haka muke ba mun fi so a yi mana hidima kowa kawai ba zai motsa ba sai dai a yi masa miƙo min kaza ɗauko kaza da umarni banda ma da umarnin wani haushi yake ji ma an ba a yi masa ba kuma in kai wa ɗan uwanka hidima a halin tafiyan nan fa akwai wani abu juzu'in aikin da yake aikatawa za ka samu ladansa lada mai yawa Allah maɗauki zai baka Allah ya sare mana me yasa ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi ake wasu ayyuka ba zancen girman kai ana tonan rami zai zo ana tonawa da shi ana ɗebe ƙasa ya ɗebe ba zama zai kawai yana kallo ba Allah ya kyauta mana to sai ce wa kana mutarrif ibn abdullah ibn shikhir mutarrif ibn abdullah ibn shikhir shi kuma haka sunansa yake shikhir shi ne da kasra khaun din ma da kasra da shadda wa kana mutarrif ibn abdullah ibn shikhir idza dakhala baytahu ga wani bawan Allah shi kuma in ya shiga gida sabbahat ma'ahu aniyatuhu duk mazubi a gidansa mazubi kwanukan gida da duk abin da ake zubawa tare suke tasbihi da shi sai ji kwanukan gidan suna tasbihi suna subhanallah subhanallah wannan shi kuma tasa karamar kenan shine mutarrif ibn abdullah ibn shikhir wa kana huwa wa sahibul lahu shi da wani abokinsa wata rana yasira ne fi zulmatin suna tafiya cikin duhu fa adaa lahumu tarafus sauti sai wani abu tarafus sauti ma'ana kamar gefan bulala ya rika haskaka musu wannan mai magana a baya ko inda suka baro gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su tafi gida sai annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mu'jizar sa Allah ya sa waɗannan bayin Allah suka tafi da haske kowa ya tafi da haske wani haske na bin su kuma lokacin da suka rabu sai hasken shi ma ya rabu gida biyu ya bi kowanne har zuwa gida saboda tsabar duhu da ake yi a lokacin ga damina to shi ma wannan shine wannan zancen walam ma mata to shi kuma iya zancen sa kenan sai al-ahnaf ibn qais walam ma mata al-ahnaf ibn qais al-ahnaf ibn qais yayin da ya mutu waqa'at qalansu wa rajulin fi qabrihi sai hular wani mutumi ta fada cikin kabarin sa ya mutu an kai shi kabari wani bawan Allah ne shi ma waliyin Allah da ya mutu an kai shi kabari garin an gama sai hular wani ta fada cikin kabarin fa ahwa li ya'khudha sai sun kuyo dan ya dauki hular sa shine ahwa fa wajada al-qabra qad fusiha fihi madd al-basar sai ya ga wannan kabarin an yi buda shi yayi fadi wannan fatun ma ba a rufe ba garin yaje ya dauko sai ga kabarin yayi fadi iya abinda idansa zai iya gani iya abinda idansa zai iya gani wannan mutumin ya ga kabarin wannan bawan Allah an budada shi kuma dama yana daga cikin alamar mutum ya tsira a budada masa a kabarin sa alamar ba a tsira ba kuwa a takurawa mutum a kabarin sa akwai matsa da kowa sai an masa ita sai wanda Allah madauki ya tsare matsar kabari da za a matse mutum sannan kuma daga baya Allah madauki ya budada ya yalwata wa bayin sa na bayin Allah na gari matsan nan da ake ta kabari kashin kirjin mutum na gefan dama sai ya shiga cikin na hagu na hagu sai ya shiga cikin na dama haka za a matse mutum sannan kuma sai abu a yalwata ga waɗanda Allah madaukaki ya so ya yalwata musu Allah ya wassa amana to shi wannan bawan Allah abin da aka gani kenan kun ga waɗannan abubuwa suna faruwa Allah subhanahu wataala in ya so yake nuna wasu daga cikin bayin sa su gani yanzu nan karamar ta mai kabarin ce kuma sannan shi wannan an bashi dama shi ma ya gani ita ma shi ma gare shi wata karama ce a ce ya ga wani abu dan abu al'adance ba a ganin wannan abu irin azabar da ake wa mutum wanda ba kan hanya daidai yake ba a kabari ita ce fa har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana cewa wallahi ba dan gudun kada in wani naku ya mutu ku ki kai shi makabarta ba da an bada dama ku ji irin dukan da ake wa mutum in bai amsa tambayoyin nan ba tambayoyin da ake wa mutum guda uku nan dame man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wannan tambayoyin guda uku sai an yi wa kowa in an kai shi kabari to in aka yi wa mutum ya kasa amsawa mala'iku na azaba za su zo akwai wata guduma ta wutar jahannama da bakin karfe ta konu shekara da shekaru haka za a rika dukansa da ita to wannan dukan da za a yi masa duk wata halittar Allah suna ji banda mutum da aljin dabbobi suna ji kajin gidansa suna ji dukan da ake wa mutum amma dan adam da aljani ba sa ji shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba dan gudun kada ku ki kai mamatanku makabarta ba da an ba ku dama ku rika jin wannan dukan da ake yi domin wane ne zai dauki babansa ya kai shi makabarta ya san irin wannan abun ake ai kowa sai ya hakura kun ga sai a bar gawa ku tana ta yawo a bayan kasa kun ga wannan kuma babu maslaha a ciki tashin hankali ne ba na wasa ba to wannan bawan Allah abin da ya gani kenan وكان ابراهيم التيمي يقيم الشهر والشهرين لا ياكل شيئا ده ابراهيم التيمي شي كما زي زونا وتا 1 وتا 2 بي تشي كومي با ا cikin sa وخرج يمتار لاهله وتا رانا يا فتو yana neman abincin iyalinsa ma'ana yana zai sayo iyali abinci shine yamtaru ka fita sayan abinci ma'ana su haka ake fadi da larabci yamtaru li ahlihi ta'aman ya fito dan ya sayawa iyalinsa abinci falam yaqdir alaihi bai samu ba famarra bi sahlatin sai wuce wani wata yar jakaja fa akhadha minha thumma raja ila ahlihi ya tsinta sai ya dauki wani abu daga ciki fa fataha yana budewa fa idha hiya hintatun hamra sai ga wata alkama ce ja fa kana idza zaraa minha takhruju sumbulatu min asliha ila far'iha habban mutarakiban ya kasance tun daga lokacin idan ya shuka ta abinda ke fitowa sumbula ma'ana zangarniya zangarniya ce tun daga asali ku duba fa guni ba wai daga sama ba zangarniya a ina ake samun ta a sama ice ne yake fitowa ko kara kara ko kara mai ganye kafin mana danyen sa shine zai fito sai yayi tsawo sai zangarniya ta fito sai a ce abu kaza ya fidda kai gero yanzu ya fidda kai an ci mako yawa to wannan shi nasa tun daga ƙasa min asliha tun daga nan sai ya zama abin nan ila far'iha har zuwa far'inta sai zama hubban habban mutarakiban haka zai zama wato kwaya ce ta tana hauhawar juna ba kwaya irin ta gero ba kunga kwaya irin ta dawa ita ce zaka ganta mutarakiba ai tunda ita ba seti daya take kamar na gero ba na gero zaka ga haka yake kwaya daidai a jere ita ko dawa fa ai zaka tana hauhawar juna to kamar haka Allah madauki ya bashi wannan abu shi ma karama gare shi wa kana itbatu al-ghulam akone itba shi kuma al-ghulam sa'ala rabbahu thalatha khisal wata rana ya daga hannu ya roki Allah ishi Allah ya bashi abubuwa guda uku sautan hasanan sauti mai kyau yana son sauti mai kyau da karatun alqur'ani domin sauti mai kyau yana da dadi in kana karanta alqur'ani Allah ya baka sauti mai dadi wa dam'an ghaziran Allah kuma ya bashi hawaye mai yawa shi kuma saboda me saboda kukan tsoron Allah kada hawayen ya kare kun ji wani ne yanzu yayi wannan sai ya ce kaman bashi da hankali ko shi so yake kukan hawayen ya zama da yawa yadda zai rika yawan kuka don tsoron Allah ko musamman yana cikin karatu ashalla mun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa daga cikin waɗanda Allah zai wa inuwa ranar da ba wata inuwa sai tasa cikin mutum bakwai din nan ai ya faɗi mutumin da ya buye ya koma gefe khaliyan ba a cikin mutane ba khaliyan ya tuno Allah fafadat aynahu idan sai kurara ma'ana yayi kuka saboda tsoron Allah a wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa da babu hau idan da hawaye ko duk idan da yayi kuka don tsoron Allah to ba zai wannan idan ba zai ci wutar jahannama wutar jahannama ba za ta ci shi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya sare mana shi yasa a sallah in ana sallah ana karanta alqur'ani nan ne ya kamata a ce mutane suna kuka saboda tunanin ayoyin Allah amma su zaka ga ba sa kuka sai ana addu'a Allahumma kaza ana gijiga ana wutiri din nan ta jami'i da azumi a lokacin ne wani saboda kawai jin abin da aka faɗa na tashin hankali shine kawai amma ayoyin qur'ani ga sunan da yawa an bi ta kansu an karanta wani zuciyarsa mata motsa ba anan ko yafi kamata a ce mutun ya motsa Allah subhanahu wa ta'ala ya sare mana sai ce wa kana ina ne nayi Allah ko yawa yawa wa ta'aman min ghairi takallufin kuma ya roki Allah addu'a sa ta uku ko bukatar sa ta uku da ya roki Allah ita ce Allah ya bashi abinci ba tare da wahala ba fa kana idza qara'a baka wa abka sai zama saboda dadin sautin nan nasa da Allah ya bashi tunda Allah ya karba addu'ar in yana karatun alqur'ani yana kuka mutane suna kuka saboda yadda kun san gaskiya karatun alqur'ani in ka iya shi kuma Allah ya hore maka sauti mai kyau to shi ke tasiri a zuciyar masu yin sallah a bayanka wannan kun san ba bukatar ibada maganganu kowa ka ji shi yasa me yasa zaka ga mutane ko a Ramadan suna zabar masallaci tuni akwai masallaci zai ce bari mu je can bari mu wasu yan neman inda za a yi da sauri a kare ne tarawihi wasu kuma suna son su je inda sautin limamin da dadi kuma babu matsala sai zama cewa wannan abun ya ne musu tasiri ba sa so a yi ruku'u sai ga mutum in ana karatu mai dadi a Qur'ani mutum baya damuwa sallah ta yi tsawo amma daga karatun baya dadi ko ba hadda sai ga duk hankali ya tashi Allah ya kyauta dan haka kun ga ashe yana da muhimmanci tunda har wani zai roki Allah ya bashi wannan abu kai ma ka roka Allah madauki ya baka duka mu roki Allah madauki ya bamu irin wannan tare da tsoron Allah ba tare da riya ba Allah ya tsare wanne ne sai yake cewa fa kana idza qara'a baka wa abka yana kuka yana sa mutane kuka wa dumu'uhu jariyatun dahrahu sai zama hawayensa na kwarara dahrahu duk zamanin sa duk rayuwarsa kuka ce shi kuma kullun a cikin zubda hawa yake na tsoron Allah saboda me haka ya roki Allah ya bashi wa kana ya'wi ila manzilihi fayusibu fihi qutahu haka zai komo gida sai ya samu abinci an kawo masa tunda ya roki Allah ya bashi abinci min gairi me takallufi ba tare da wahala ba Allah ya sare masa kuma yake bashi ba tare da wahalar ba ya dawo gida ya samu abinci ina ma kai zaka samu wannan irin wahalar da ake ta neman abinci a ce kawai kana dawo gida gashi nan a shirye ba noma ba ba komai kawai sai mutun yayi zaman sa a gida saboda ga abincin an kawo Allah kenan in ka yadda da shi sai ya maka duk wannan me ake so mu dauka na darasi a cikin waɗannan abubuwa babba daga ciki bayan kasancewar mu yadda cewa Allah yana karrama waliyai kuma mu yadda wai walitakan nan tunda mun ji mun karanta tun can a baya cewa walitakan nan fa ba annabci bane me yake nufi da ba annabci ba ba zabe ne Allah yake zabar wanda ya so kamar yadda yake zabar manzo ya bashi manzanci ba ana samun walitaka da ijtihadi in ka dage ka bar saban Allah kowane iri ba kai ka rabu da babban zunubi da karamin zunubi in dai zunubi ne a ce ka rabu da shi sam ba kai ba shi sannan kuma da'ar Allah baka wasa da ita a koyaushe ga karfin yaqini a zuciya Allah subhanahu wataala sai dubi zuciyarka kuma sai ga yayi maka abin da yake so na irin wannan karamomi amma fa ba gwadawa za ka yi ba ka koma kai don Allah din Allah madauki mai wato iko ne akan yin komai Allah ya sare mana al'amura amma halin ne da muke ciki akwai damuwa damuwar da zaka ce irin wannan abu da wahalar samuwa ko baka tsara ba sai kaga haram a kullun ko baka muke ba irin wannan rayuwar tamu kaki kaso ga kayan kallo da ma kowa ya so ya aje a gida ko second ɗaya sai an gitta maka da wani abu da bashi da kyau yanzu irin gidajen talabijin din nan wasu gashi ne ku ga na kasashen larabawa ne kamata yayi a ce suna yada alheri amma fina-finan rashin kirkin nan kullun a nan gun su ma ake gani duk ana fasara da larabci film na tsiya amma ana fasara shi da larabci ga na India ga shirkan nan ga waƙe-waƙe ga tsireci ga na turanci wannan na turawa kai shi ma ba abin da babu a ciki wai ana dan yayyankewa amma kuma kullun dai mutun zai sa kansa irin talabijin din nan sa yaga shi yasa wani bawan Allah yace shi kan har abada da shi da talabijin a gidansa shi dan gudun waɗannan abubuwa da yaje abin da zai zo yana neman uzuri wanda a ce bai yi ba yace gaba ɗaya tashoshin alherin ka sa wani lokacin da yara da mata kai da kake son a ga tashar alherin a gidanka to ba isu in kana nan ana gani in baka nan ba ita ake gani ba kuma waye so ya kawo kai ne Allah mu dauke sauki waɗannan abubuwan ko su sun isa su ta cinye mana aikin da muke aikatawa ba za ka samu irin wannan matsayin agun Allah irin wannan da muke karantawa bayan kullun rayuwar mu irin wannan ga rashin tsantsenin abun duniya kowa wani abu ya shigo hannunsa binciken haram ne halal kawai sai ka ji ana fatawa daga baya to ai akramakallahu abu kaza ma ai ba laifi ko shi zai ga yawa malamin ba laifi Allah so to muje sai ce wala yadri min aina yatihi bai san kuma daga ina wannan abincin ke zuwa ba to sai na karshe yace wa kana Abdul Wahid ibn Zaid wanda daga cikin bayin Allah sunansa Abdullahi Abdul Wahid ibn Zaid shi kuma asabahu al-faliju shanye wani bangaren jiki ta same shi shine al-falij stroke bangaren jikin mutum ya shanye guda daya wannan dai a yanzu gashi nan ana yawan yi ko Allah ya sauke Allah ya ba masu wannan larura Allah ya ba su lafiya Allah ya tsare dukkan musulmi daga aukawa sai ce fasala rabbahu sai roki ubangiji shi kuma ku ji bari ku ji da addu'ar da ya roki Allah an yutliqa lahu a'dha'ahu waqtal wudu'i shi dai roƙonsa yace ya Allah in nazo alwala Allah ka bar mun wannan gabubban nawa su yi aiki fakana waqtal wudu'i tutlaqu lahu a'dha'uhu sai zama duk lokacin da yazo alwala sai jikin ya miƙe yayi alwalar sa tsaf a thumma ta'udu ba'dahu bayan ya gama alwala sai abun ya komo larurar ta dawo larurar sa ta dawo yadda take saboda me shi kuma haka ya roki Allah madaukaki cewa in yazo alwala a saukaka masa saboda yayi ta da kyau ku duba ku gani ba zancan a warkar da shi yaje more a duniya ba to sai ce wa hadha babun wasi'un kai mai karatu wannan babin babi ne mai fadi kwarai da gaske qad busital kalamu ala karamatil awliya an bude zance mai tsawo an bude gashi sosai akan karamar waliyai fi ghairi hadha al mawdi ba a wannan wurin ba ku duba ku gani wajen mako bi muka kenan akai ko amma yace wai ba bude da ba dan kadan ya fada mallam ibnu taymiya kenan kuma kun san wani abun mamaki da ibnu taymiya waɗannan abubuwan in ya dau alƙalamin yana rubuta da ka suke zuwa shi yasa mallam suke cewa abubuwan da zaka samu ko na kurakuran lafuzan hadisi a wurin sa dalili in ya tashi rubuta hadisi daga haddasa yake kawo ba saboda shi yana cikin mutane biyu da aka sani a tarihi sun haddace musnad na Imam Ahmad gaba daya musnad fa na Imam Ahmad mai hadisi mai isnadi wajen 40 ya ibnu taymiya haddace sai ya ga cewa yadda yake kawo hadisansa da kai yake kawo shi yasa zaka ga wani wurin zai ka dama da da kai yake kawo ana samun wani abu kurakure in ka kwatanta da littafi to nan da a ce da littafi yake kawo fa aga ba ka samu irin wannan kurakuren ba to Allah madauki gafarta mana ya gafarta masa yace wa amma ma na'rifuhu nahnu ayanan sai ce amma abinda mu muka sani ma ayanan mu a zamanin mu a yanzu abin da shi ya sani na labarai irin wannan abin da ya shafi mutanen baya ne tabi'ai yace amma abin da muka sani a zamanin mu ma kawai wa na'rifuhu fi hadha az-zamani kuma muka san shi a wannan zamanin fa kathiru to abun yana nan da yawa irin wannan mallam wani abu kaza ya same shi mallam wani abu kaza na karama wani abu kaza na karama duk waɗannan abubuwan suna nan da yawa to sai kuma yace wa min bayan bage an yi urafa to sai mu tsaya nan insha Allah darasin mu na gaba anan zamu tashi wa min bayan bage an yi urafa Allah subhanahu wataala ya sa mu cikin salihan bayinsa waliyan Allah na kware ya tsare mu daga duk wata fitina a wannan duniya Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan addininsa addinin da ya aiko manzansa sallallahu alaihi wasallama da shi Allah ya ba mu zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali a wannan kasa Allah ya tsare mu daga kowanne fitintunun nan da suke aukuwa muna roƙon Allah madaukaki ya kau da su ya dakatar da su ya mai da sharrin masu tada su akan su Allah subhanahu wataala ya tsare musulmi a ko ina suke abinda yake aukuwa kuma muna fata Allah madaukaki yasa jarabawa ce da za ta mai da mu kan hanya Allah ya dakatar da ita haka Allah ya dakatar da ita haka Allah ya sauke wa musulmi marasa lafiya Allah ba su lafiya wanda suka rasu Allah ya gafarta musu Allah biya kowa bukatunsa na alheri wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik Na'am? Wanne? Ya ina ma manta? Wallahi na manta ma da ganci. Tuna mun za ku yi. Eh insha Allah. Ka tuna mun insha Allah. Eh kafin ranar.